This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatar kun tashi lafiya, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanin labarai. Wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya haramta tattaunawar kai tsaye tsakanin kasarsa da Amurka. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya gargadi Yahudawa da su zauna cikin shiri.
To, kanin labarin kenan. Kamar kowace rana Alhamis, bayan kun gama shan labarin duniya, za mu gabatar da domin iyali. Haka kuma za ku ji waɗannan rahotanni kamar haka.
Kawo yanzu mutane hudu ne suka bayyana aniyarsu na neman takarar kujerar Bantizin.
Prime Minister kuma shugaban gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Filimon Yang ya rantsar da sababbin ministoci.
Bayan kungiyar ƙwarago ta Najeriya kenan yayin wani
jama'a, assalamu alaikum. Ga kuma cikakkun labaran. Wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya, suka kuma kashe akalla mutane 15. Hukumar ba da taimakon gaggawa da ake cewa nema a takaice ta ce 'yan kunar bakin wake guda uku ne suka dana ta da bumabuman a cikin garin Damaturu da ke jihar Yobe. Shidun gani da ido sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin harin sassafen ya tashi ne a kusa da wani masallaci makare da jama'a suna sallah. Wani bam ɗin kuma ya sake tashi a wasu rukunin gidajen da ake ginawa. Mutane da dama aka kwasa zuwa asibiti bisa raunin da suka samu. Ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, amma a baya mayakan 'yan Boko Haram sun sha kai hare-hare a yankin. A ranar Lahadin da ta gabata, makungiyar ta ɗauki alhakin kai harin da aka yi a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, har mutane 15 suka mutu.
Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya haramta tattaunawa a kai tsaye tsakanin ƙasarsa da Amurka, bisa abin da ya bayyana a zaman illolin da ba za su kirgu ba ga muradin Iran. Ya faɗa haka ne ga manyan kwamandojin juyin juya halin ƙasar a jiya Laraba a birnin Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya ce tattaunawa kai tsaye tsakaninsu da Amurka zai buɗe wa Amurkan damar yin shishigi a harkokin jamhuriyar ta Musulunci. Duk da yake ya goyi bayan yarjejeniyar da aka kulla da wato tashirin nuclear ƙasarsa, amma bai fito fili ya goyi bayan yarjejeniyar ba. Yarjejeniyar da ƙasashen Amurka da Jamus da Faransa da Birtaniya da kuma China suka kulla, wadda kuma ta daidaita kai ruwa wato ta kai ruwa rana da aka fi shekaru 10 ana yi. Yan ra'ayin riƙau sun zargi gwamnatin shugaban Iran ɗin Hassan Rouhani da neman kulla ƙawance da Amurka. Su kansu wasu 'yan majalisar dokokin Iran ɗin masu zafin ra'ayi sun yi barazanar tsige ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif sakamakon yin hannu da ya yi da shugaban Obama a watan da ya gabata a birnin New York.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya gargadi Yahudawa da su zauna cikin tsananin lura game da wasu harin ta'addanci da rigingimu. Ya faɗi haka ne a jiya Laraba bayan ga waɗansu Falasɗinawa sun kai hare-hare da wukaƙe a kan Yahudawa. Ya ce fararen hular na kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci, dole su zauna cikin lura. A ziyararsa da ya kai a rundunar 'yan sandan ƙasar ya jaddada wannan. Sannan kuma ya soke ziyararsa zuwa Jamus a yau Alhamis don fuskantar bullar hare-haren Falasɗinawa a kan Yahudawan Isra'ila. A jiya dai Laraban ne wata abu Falastiniya ta soki wani dan Isra'ila da wuka wanda daga baya ya harbe ta tare da ji mata rauni tsohon garin na Jerusalem. Haka kuma harin ya biyo bayan sa'o'i bayan Isra'ila ta sassauta dokar tsananin tsaro a kan Falastinawan da suke cikin tsohon birnin.
Jam'iyyar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Saleh da kungiyar 'yan shirya Houthi a kasar sun amince da tayin Majalisar Dinkin Duniya ta tsara na shirin samun zaman lafiya da zai kawo ƙarshen tashin hankali da ake ta zubar da jinin jama'ar kasar. Bangarorin dukkan bangarorin masu nasaba da juna sun ce a jiya Laraba sun sanar da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon game da buƙatar zaman tattauna sulhu da juna. Dukkansu 'yan kungiyar ta Houthi da jam'iyyar Saleh ta General People's Congress sun aika wasiƙunsu ga sakataren Majalisar Dinkin Duniya da shirin shiga sulhun tare da cewa sun kudura aniyar kaddamar da shirin samun zaman lafiya mai matakai bakwai da Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar a taron da aka yi a Oman a watan da ya gabata. Shugaban kasar Yemen Abdurrabo Mansur Hadi ya dage akan cewa sai mayakan 'yan Houthi sun fice daga yankin da suka kwace tun fiye da shekara guda kafin gwamnatin sa ta yi zaman tattaunawa sulhun na Majalisar Dinkin Duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya nemi afuwar kungiyar aikin agajin nan ta Doctors Without Borders game da harin bom din Amurka da ya fada kan asibiti a Kunduz da ke Afghanistan. Sannan ya hallaka mutane guda 22 a ƙarshen makon da ya gabata. Kakakin fadar White House Josh Ernest ya ce Mr. Obama ya buga wa shugabar kungiyar taimakon ta likitoci John Liu ya ba ta haƙuri tare da yi mata ta'aziyya game da abin da ya faru. Obama ya yi kira ga shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da ya bayyana ta'aziyarsa game da rasa rayukan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da aka yi a wannan harin ta sama. Kamar yadda Josh ya bayyana, kungiyar ta Doctors Without Borders da akan kira da MSF a Faransance ta ce ta buƙaci a yi bincike game da wannan abu da ya faru bisa ga yarjejeniyar da aka yi a Geneva.
Shugabannin Jamus da na Faransa sun yi kira da haɗa kai a tsakanin ƙasashen Turai don warware tarin matsalolin da suke fuskanta a nahiyarsu. A jawabin da suka gabatar gaban Majalisar Turai jiya Laraba a Strasbourg, dukkan shugabannin biyu sun nuna buƙatar ƙarin haɗin kai a tsakaninsu kafin su iya shawo kan matsalar tsugunar da dubban baƙin haure da 'yan gudun hijira da suke tururuwa zuwa ƙasashe 28 wakilan ƙungiyar ta EU. Shugaban Jamus Angela Merkel ta jaddada muhimmancin amfani da dokokin da za su kare kan iyakokin ƙasashensu da kuma tantance baƙin da ba su cika ƙa'idar samun mafaka a Turai ba don maida su inda suka fito. Angela Merkel ta nuna cewa bai kamata wakilan ƙungiyar su goyi bayan amfani da ƙa'idodin 'yan kasance ba. Labarin duniya kenan kuka gama ji. Za mu fara da wannan rahoto daga kasar Kamaru. Wakilin sashen Hausa Garba Awal ya aiko da rahoton cewa Prime Minister kasar ya rantsar da sabbin ministocin da suka mai gurbin waɗanda aka kora bisa zargin cin hanci.
Prime Minister a yayin da yake rantsar da sabbin ministocin a ofishoshinsu ya ce yana fata kowa zai yi aiki bilhaki da gaskiya, sannan ya ci gaba da cewa wannan gwamnati ba za ta yarda da almundana ba ko cin hanci da karɓar rashawa, domin idan aka kama wani da wannan halin zai ɗanɗana koɗarsa kuma zai fuskanci fushin gwamnati.
Na yi wa Sale Shabu tambaya a matsayinsa na tsohon ɗan siyasa kuma ɗan hamayya na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Wannan ministoci abin da muke jira da su shine wato kowanne wannan ya zama wani dalili da zai sa su ma su kula da kyau don su gyara aikinsu. Game da abin da Prime Minister kuma ya faɗa gaskiya ne, ka san lokaci ya yi tsawo da yawa wanda ake ganin cewa suna aikata ba daidai ba. Wannan shugaban Allah ya shi mai haƙuri ne, ya haƙuri ko da za su iya gyara ayyukansu to ba su yi ba, saboda haka wannan karon inda ya jannan to ya daidai, saboda talakawa na wahala da gaske. Don haka saboda su waɗannan mun murna da zuwansu, so kuma wadancan nan dalle-lalle idan an samu mutum a cikin wannan hada-hada na dukiyar mutane da suke kwashe suna cinyewa, to idan an hukunta su ba zai zama laifi ba.
Musta Yang ya ci gaba da cewa yana fata kowa zai yi amfani da wannan daman domin tabbatar da rikon amana a gurbin aiki. Hakan shi ne zai sanya na baya su yi koyi da kyawawan ɗabi'u. Sannan ya ce shi ne zai sanya ƙasar ta Kamaru ta fita daga jerin ƙasashen da suke gaba-gaba wajen cin hanci da karɓar rashawa a duniya, wanda yanzu haka manyan ƙungiyoyi masu faɗa aji na duniya suke yakan munanan ɗabi'u na warwasan kuɗaɗen gwamnati wanda shugabanni suke yi. Ya ce yanzu gwamnatin ƙasar ta Kamaru za ta ƙara ba wa hukumar kwato hakkin gwamnati kona ƙarfi da cewa su yi aiki na ba sani ba sabo, duk wanda aka same shi da azuta kansa ta hanyar haram za a gurfanar da shi a gaban kuliya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A can jihar Taraba, Najeriya kuma, tuni har wasu suka nuna aniyar neman kujerar sarkin Zindiya rasu a lokacin turereniyar da aka yi a Makka, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko da rahoto.
Kawo yanzu mutane hudu ne suka bayyana aniyarsu na neman takarar kujerar Bantizin, inji sakataren gwamnatin jihar Taraba Honorable Anthony Jellison. Yana mai cewa gwamnati za ta bi dukkan sharuɗar da doka ta zayyana wajen zaɓar sabon sarkin.
A cikin ƴaƴan sarakunan din kamar mutane guda hudu ne suka rubuta takarda na neman sayawa. A tsarin doka ba wanda ya isa komin girmansa, komin matsayin shi ya naɗa wurin mutum ya je sa shi a gidan masarauta cewa shi ne Bantizin, ba tare da an bi dokokin da aka cimfiɗa. Akwai kauyuka guda 22 wanda su ne a cikin wannan doka aka ba su izini zaben wanda zai mai da gurbin Bantizin. Idan ba yi wannan zabe ba, ba wanda ya isa ya ɗauki wani maluki ya kai shi gidan gwamnati ko da wani suna ko da wani irin wayo, gwamnati ba za ta yarda da wannan ba.
Rasuwar sarkin Zin da ke jihar Taraba, Fanti Alhaji Abbas Sambo, makonni biyu da suka gabata a turereniya da ta abkuwa ƙasa mai sarki, ya haddasa zanga-zangar matasa da ya sanya gwamnatin jihar Taraba ta baki babban sakataren ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautun gargajiya Alhaji Bello Yaro sanar da sunan wazirin Zin Sa Linus Ibrahim a matsayin mai riƙon kwariya na masarautar Zin kwanaki biyu da suka gabata. Yana mai ba da tabbacin cewa za a kaddamar da zaɓen sabon sarkin da zarar ƙura ta lafa.
In Allah yarda ba zai ɗauki lokaci, amma abin da nake so ka sani shine a yanzu akwai matsaloli kuma ana ƙoƙari a shakan wa'innan matsaloli.
Kamar menene
matsaloli da suka shafi law and order, tsaro? Kuma in Allah yarda za a samu sauki, za a samu solution.
Jami'in hulɗa da jama'a na karamar hukumar Zin Malam Muhammad Sule ya shaida min cewa sabanin raɗe-raɗin da aka yi ta yayatawa babu asarar rai ko guda da aka samu sakamakon tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan rasuwar sarkin Zin Fanti Alhaji Abbas Sambo.
Wato waɗannan mutanen kasan suna nan ƙauye-ƙauye ne, ko ne ƙauye za su zo da dodonsu, kuma ba za a hana su ba, za su shiga sai su ajiye dodon sai su fita su je, ba sa tsokanin kowa, ba sa tsangwaman kowa. Idan ya sha'ani zuwa ga yanzu ba wanda aka kashe ba komai, ba wani tsangwama ba komai. To yau kasuwa gaskiya kasuwa in ka je kusan kamar an share kowa, amma Zin ba ta taɓa samun irin wannan damuwa ba sai a wannan karo. Amma wannan karo ya rilatu ne saboda yanayi da ake na maganin masarauta.
Wani mazaunin garin da ya nemi in sake sunansa ya ce ya ga ƙarin motocin jami'an soja a manyan titunan garin.
Lalle na gansu yanzu kuma sun iso, sojoji ne mota 10-12.
Harkokin kasuwanci da na zirga-zirgar jama'a sun katse yayin da matafiya Yola zuwa Jalingo Alatilas sai sun kewaya ta birnin Numan saboda fargabar barkewar tashe-tashen hankula a yankin. Kawo yanzu garin Zin na karkashin dokar ta ɓaci daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.
Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna arewa maso gabashin Najeriya, domin gwamnatin jihar Taraba ba ta goyi bayan sunan Sanata Aisha Jummai Alhassan da shugaban Najeriya ya gabatarwa majalisar dokokin kasar a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda za a baiwa mukamin minista ba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto.
ita dai Senator Aisha Al-Hassan da ake walakabi da maman Taraba yanzu haka ma ita ke kalubalantar gwamnatin jihar a kotun sauraron karakin zabe inda take cewa ita ta lashe zaben gwamnatin jihar da yake mayar da martani game da sunan Aisha da aka mika a matsayin minista daga jihar Taraba gwamnatin jihar ya ce fa ba da yawun su ne aka mika sunanta ba gwamnatin jihar ta bakin mai ba shawara ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvano Zigiwe ya ce fa ba san da wannan mukami ba
koda ma ba ruwa mu da halayenka sai ce mun bai sai ba sai ba koda ma propaganda ne yake so a mana a samu gaba ce mu muke amma al'umman jihar Taraba na kuwa al'umman APC na su da wanda suke zuwa kotu da ta a kiyaye mai magana bibiyu wallahi shawara na zan musu a kiyaye duk shugaba mai magana bibiyu a kiyaye mutum yau ana batun gwamna gobe ana batun minista da yake ciki mu kan ba ruwa mu ciki ko mu kan aiki ne kawai a taimaka jihar Taraba mutanen jihar Taraba ba su ruwa ba su lantarki a ba matasa aiki ina da wonderous
to sai dai kuma a yanda bangaren gwamnatin jihar ke ma cewa ba san da batun minista ba shi ko tsohon mukaddashin gwamnatin jihar Alhaji Garba Umar UTC ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Aaron Atimas yace su kan tabarkalla
saka cewa shugaban kasa ya nemi kai cike aiki tare da shi ai ba karamin abu ba abun bari ciki ne ba yana da cewa hakan ne wasu sun dauka cewa to da yake tana da kesa kotu kuma kesin yana da haske ai bai kamata a ce an kira sunanta a minista ba sai a jira an gama a'a ba yin haka mu muna jin dadin haka amma kamar yadda kai bayani da kanta wannan duk ba zai hana case din da yake tafiya a kotu ba idan Allah ya bata wannan kujeran ka gani ai kujera yana da matsayin gwamna kuma ka ga dan yana na a gaba da matsayin minista din saboda wasu ayyuka na gwamna daban ne da na minista cikin gwamnatin tarayya ka gani yayin mutanen Taraba kyau
to wai koshin maya jami'ar APC wanda a cikin ta ne Senator Aisha ta fito ke ji game da wannan karama na mukamin minista Alhaji Hassan Jikado shine shugaban jami'ar APC a jihar Taraba
kari farin ciki kan farin ciki ne mai da kai ga za mu kada gwamna kuma ga minista a hannunta mutanen Taraba sun tabbata cewa shugaba Buhari yana daunan dan jam'iyyar APC kuma ya yarda cewa wa'annan su ne suka yi gugur baya suka kawo jam'iyyar APC suka raya jam'iyyar APC suka yi wasu mata aiki har kada su ba a tsaka mu da Najeriya tun da aiki karantar da dama yayi alƙawari duk wanda yayi maka safaka mai kuma ya saka mana Allah ya saka maka da alƙairi
wannan ma dai yana zuwa ne yayin da ake haramai yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An jima kaɗan Grace Abdu za ta gabatar da filin domin iyali to amma kafin ku ji wannan shirin wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ya auko da rahoton cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta yi wani gangami.
Kungiyar kwarago ta Najeriya kenan wato NLC yayin wani gangami da suka shirya don neman ƙarin albashi da kuma ingantuwar aiki. Comrade Ayuba Wafa shine shugaban kungiyar kwaragon ta Najeriya.
Nigeria is the leading economy in Africa. But what is the position of Nigerian workers?
Yace tattalin arzikin Najeriya ne ke kan gaba a duk Afrika. To amma me an matsayin ma'aikacin Najeriya? Wani hali ma'aikacin Najeriya ke ciki? Shin tsarin albashin mu yayi ittifaki da cewar tattalin arzikin mu ne ke kan gaba? Ba mu samu isasshen biya. Har yanzu mafi karancin albashi bai taka kara ya karya ba. A wannan shekara kadai kasashe da dama sun fitar tsarin albashin su. Ciki har da ƴan jari hujja, Amurka, Jamus da Britaniya da ma sauran kasashe masu yawan gaske. Saboda haka mu ma lokaci yayi kuma za mu mika buƙatar mu a hukumance. To gaban kungiyar kwaragon na Najeriya kazalika ya kuma aike da sako ga shugaban kasa Muhammadu Buhari.
We want to also use this opportunity to call on Mr. President. Whoever that will be appointed as Minister of Labor.
Muna son yin amfani da wannan dama wajen kira ga shugaban kasa cewa duk wanda zai nada a matsayin ministan kwadago to a nada mana wanda zai hidimtawa ma'aikatan Najeriya.
Must be somebody that will be ready to labor for Nigeria workers.
Kungiyar kwadagon kazalika ta nemi lalle-lalle a yi maka ta ƙarin albashi. A kan wannan na tuntuɓi wani ƙwararre kan tattalin arzikin Najeriya, Malam Yushewu Aliyu.
In aka shiga kasuwan kuɗi za ka ga cewa kowane kuɗi yana yin daraja ne daidai da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Neman ƙarin albashi ga ma'aikata wani ɗabi'a ce da ya shafi ɗan kwadugo a duniya. Kuma gwamnatoci akan yi yarjejeniyar canza wato albashin ma'aikata daidai da darajar kuɗaɗen ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Makon jiya, jami'an tsaron Najeriya suka sake ceto waɗansu mata sama da 200 a sansanin 'yan ƙungiyar Boko Haram a yunkurin da suke yi na ceto waɗanda ƙungiyar ke garkuwa da su. Kawo yanzu dai babu tabbacin inda 'yan matan sakandaren Chibok suke, ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da alƙawarin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi cewa mai yiwuwa ne gwamnati ta saurari ƙungiyar idan har ta miƙa 'yan matan nan duka da rai ba tare da ko ƙwarzana ba. Yayin da muke ci gaba da sa ido kan wannan lamari, shugabannin ƙasashen duniya sun shafe mako guda a birnin New York na nan Amurka, suna musayar miyau kan manufofin tabbatar da dawwamar muradun ƙarni bayan shekaru 5 da aiwatar da shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Kafin mu nazarin waɗannan muradu da yadda suka shafi ci gaban iyali, bari mu shimfiɗa da wannan hira da muka yi da Hajiya Saudatu Sani shekaru 5 da suka shige lokacin tana shugabantar kwamitin cimma muradun ƙarni a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, inda na fara da neman sanin abin da ake nufi da muradun ƙarnin da ake kira MDG a taƙaice.
MDG dai tsari ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro shi, da ta ce dole cikin wannan ƙarni ya kamata gwamnatocin ƙasashen duniya su tabbatar sun cimma burinsu. Wannan babban burin shi ne rage talauci, babba yin yanki talauci. Na biyu, a tabbatar yara sun je makaranta. Na uku, a sami ilimi a mata, kuma sa mata su shiga cikin siyasa. Na hudu shi ne a rage mutuwar yara da mata, sai kuma magana HIV, AIDS, malaria, tuberculosis, sai kuma tsaftace muhalli da gyaran muhalli, da kuma na ƙarshe shi ne dangantakan ƙasashen duniya. To, mu a majalisa mun ƙirƙiro kwamiti na MDG wanda ni ke ciyar, kuma a yanzu ba wai ina shugabancin kwamitin Najeriya kaɗai ba, hatta kwamitin Afirka gaba ɗaya na majalisa ni ce nake shugabancin shi. Kuma wannan shugabanci ya samu ne don Najeriya ita kaɗai ce na farko ƙasar Afirka da ta fara kafa kwamiti a majalisanta. To, mun je mun yi taro, mun kuma bi ko ina Afirka, mun ce mu Afirka ya kamata mu magana da murya ɗaya. Idan aka yi gwamnatocin ƙasashen mu suka tsaya suka yanke talauci, aka yi maganar talauci, aka ce ga shi abin da gwamnati za ta ɗauka shi ne kawai ta yanke talauci. To, duk wani maganar zuwa 'yan makaranta, ilimin 'ya'yan mata, mutuwar mata wurin haihuwa da yara, duka zai ƙare. Domin talaka da zarar ya samu kuɗi, abin da yake shi ne gyara gidan shi. Da zarar ya samu kuɗi, shi ne kai 'yan shi makaranta. Da zarar ya samu kuɗi, shi ne tabbatar cewa gidan shi an samu abinci mai kyau. To, idan aka yanke talauci, kin ga waɗannan abubuwan duka za su daidaita. To, a yanzu haka kwamiti ina sun tafi Ghana, Senegal, Ethiopia, next week zan tafi Uganda, sama tafi Afirka ta Kudu, yanzu sun sana a Rwanda. Muna tallan wannan kwamiti ɗin cewa kowace ƙasa a cikin majalisanta ta kafa kwamiti MDG, saboda mu haɗa gaba ɗaya Afirka, mu tafi September meeting na Majalisar Ɗinkin Duniya, mu tafi da murya ɗaya cewa mu Afirka, duka Afirkan ƙasashen Afirka sun yi da su yi aiki saboda a cimma wannan MDG ɗin baki ɗaya, ba wai na biyar ko na huɗu ba, baki ɗaya. Kuma muka ce mu majalisa mun kira shi no excuse, ba wani shugaban ƙasar da zai ci mana ai saboda an yi Katrina ko kuma an kawo raguwar arzikin duniya, shi yasa ne ba zan iya cimma burin wannan ƙarni ba. Wajibi ne sa abubuwa su sa kuɗi, za a yanki talauci, a kuma yaƙi zaman banza da mutane suke yi. Sannan kuma muka ci a cikinsu, kuma mu majalisa za mu sa ido a kan cin hanci da rashawa, ko kuma da Hausa da ake kira corruption. Gaskiya mu mun duba cewa matuƙan mu Afirka mai wani abu a kan zalunci da shugabanninmu suke ba, da ɗauke kuɗin ƙasa su ƙi bari ya aiki. to shi dai kama cikin wani wahala domin idan mutum daya ya saci miliyan 100 kin ga wani miliyan 100 inda za a bashi a cikin gwamnati zai ba da ilimi mai kyau zai biya malamin makaranta zai ba da magani a asibiti zai sa gadaje a asibiti zai kawo jama'a ya musu aiki amma mutum daya ya saci miliyan 100 kin ga ya janye mutum matasa 100 daga makaranta ya hana matasa 1000 cikin aiki shi kadai a saci wannan kudin shi da kanshi da ƴaƴanci sun ji dadi amma ya jama a'a cikin ya marita mu to mun ce mu majalisa yanzu abinda muka ce shine Afirka gaba daya zan fara sa ido akan wannan kuma muna da sa'ato ai da an kaka musu gaskiya mun bakin ciki da muke shine an kama mutane sun yi sata an tabbata kuma sun yi sata amma kuma an bar su suna yi wayin da suke so har ma a yanzu dan rashin mutunci da rashin kunya su suke sa baki a tafiye da mulkin Najeriya to mu ina ganin wannan ya kamata dole ne mu ne al'umma da zamu ce mu kyamanci mutanen nan domin in gwamnati ta hukunta su to mu bar hukunta su da kyamatar su
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ta bakin waɗansu da suka halarci taron kolin da aka gudana a birnin New York da nufin ganin dorewar muradin karni yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar shirin musamman Chubahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadihin duniya
ga takaitattun labarai kafin mai sallama
Wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya suka kashe akalla mutane 15. Hukumar bada taimakon gaggawa da ake cewa NEMA a takaice sun ce ƴan kunar bakin wake guda uku ne suka tada bama-baman a cikin garin na Damaturu a jihar Yobe. Shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya haramta tattaunawar kai tsaye tsakanin kasarsa da Amurka bisa abin da ya bayyana a zaman illolin da ba za su kirgu ba ga muradan Iran. Ya faɗa haka ne ga manyan kwamandojin juyin juya hali na kasar a jiya Laraba a Tehran. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya gargadi Yahudawa da su zauna cikin tsananin lura game da wasu harin ta'addanci da rigingimu. Ya faɗa haka ne bayan jiya Laraba wasu Falastinawa sun kai hare-hare da wukake ga wasu Yahudawa. Jam'iyyar tsohon shugaban kasar Yamal Ali Abdullah Saleh da kungiyar 'yan Shi'ar Houthi a kasar sun amince da tayin Majalisar Dinkin Duniya na tsara shirin zaman lafiya da zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi na zubar da jinin jama'a a kasar. Shugaban Amurka Barack Obama ya nemi afuwar kungiyar aikin agaji ta Doctors Without Borders game da harin bom din da Amurka ta kai wanda ya fada kan asibiti a birnin Kunduz da ke Afghanistan sannan ya halaka mutane 22 a ƙarshen makon da ya gabata. Shugabannin Jamus da na Faransa sun yi kira da haɗa kai a tsakanin ƙasashen Turai don warware matsalolin da ake fuskanta na nahiyar tasu. A jawabin da ya gabatar a gaban Majalisar Turai a jiya Laraba, Strandberg, dukansu shugabannin biyu sun nuna buƙatar haɗin kan da ake buƙata a tsakaninsu kafin a iya shawo matsalar rashin haɗin kan na maganar rarraba 'yan gudun hijira a ƙasashe guda 28.
To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya. Muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.